akwai sufofi wanda suke musallilai a hakkin Allah tabaraka wa ta'ala akwai sufofi wanda suke da'izai abinda ake cewa da'izi shine a yajuzu fi haqqihi fil mumkinat bi asliha wa tarkuha kal adabat duk abinda yake mumkin to wannan da'izi ne cikin hakkin Allah tabaraka wa ta'ala duk da shi ma da'izi din akwai alwajibul ardi akwai almustahilul ardi da'izaini amma sai aka juya su zama alwajibul ardi da almustahilul ardi misali Allah mai iko ne ya sa Fir'auna a aljanna haka ne ko amma tunda shari'a ta zo ta tabbatar ba zai shiga aljanna ba to ya zama lalle Fir'auna ba zai shiga aljanna ba amma wannan wajibin rishi shiga shi aljanna shine ake cewa alwajibul ardi ba alwajib bane ba a shiga shi wuta ba mustahil bane shiga shi aljanna amma almustahilul ardi mustahil ne amma ardi saboda ja'ibi ne cikin rahama ga Allah tabaraka wa ta'ala ga bayin shi wato nihaya ya kyautata wa bayin shi wannan ja'ibi ne wanda ya yi ja'ibi ga Allah tabaraka wa ta'ala rikatul qalbi aw ta'allumul qalbi hadha la yajuzu fi ghayri Allah tabaraka wa ta'ala taushin zuciya ko kuma jin radadi a zuciya wannan mutahili ne a cikin haƙin Allah tabaraka wa ta'ala ay la yajuzu abinda bai halatta bane ba wa amma al-insanu alladhi huwa nihaya fa yajuzu fi ghayri Allah tabaraka wa ta'ala amma kyautatawa da tausayawa baya bawa wannan ja'izi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai yi in ya so ya tausayawa mutum ya sashi aljanna in ya so ya tausaya bawa ya kula shi da kunci wannan duk ja'izi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ba mustahili bane amma ko ba za a maida shi wajibi ba ar-rahman al-mun'im bi jalalil ni'am idan an ce ar-rahman ma'ana mai yin ni'ima da manya-manyan ni'imomi bayyanannu shi ne ma'ana ar-rahman ar-rahim al-mun'im bi daqa'iqin ni'am ma'ana ar-rahim shi ne mai yin rahama shi ma amma da ni'imomi waɗanda suke da ƙiƙai waɗanda suke ba masu girma ba masu bayyana sosai ba ar-rahman shi ne ta mubalaga idan aka ce ar-rahman kamar yadda muka bayyana da farko siga ce ta mubalaga sufa ce ta Allah da ke nuna rahamar mai yawan rahama mai kaiwa matuƙa cikin rahama rahmanud duniya wa rahimul akhira ar-rahman mai jin kan bayin shi da tausaya musu a nan duniya wanda a haka ne zai sanya har kafiri yana cin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba ma abun mamaki bane kamar yadda muke ta gani kaga musulmi mumini yana cikin wani hali a kafiri kuma yana cikin wadata duka wannan rahamar Allah ne da yazo yayi ambaliya ga kowa ya samu har wanda ba musulmi ba ya samu wannan rahama saboda rahama ce da ake rabawa ba tare da diba imani ko bin Allah ko da'a ba a'a rahama ce da aka tare ta duk wanda ya shigo wannan duniyar zai same ta ar-rahim shi ne aka ke banta a lahira ne wannan shi ko a lahira ba wanda zai samu sai mu'mini ar-rahman shi ne mubalaga wa lam tughni an ar-rahim sai ce to tunda an ce ar-rahman siga ce ta mubalaga an kai matuƙa cikin rahama to me yasa kawai ba a wadatu da cewa ar-rahman ba sai aka ƙara da ar-rahim wanda shi ma siga ce ta mubalaga ta kaiwa matuƙa cikin tausayawa da rahama sai ce bi anna hadhihi aidan siratu mubalaga to me yasa ba a wadatu da ar-rahman aka bar ar-rahim ba kasance ita ma ar-rahim siga ce ta mubalaga sai ce inna Allah yarhamu jami'al ibadi fid dunya abin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana rahamshe da dukkan bayin shi a wannan duniyar mu'minuhum wa kafiruhum mu'minansu da kafirinsu dukkan su kowa Allah yana tausaya musu a wannan duniyar wa rahim sigatu mubalaga sigatu khasatu bi sifa amma ar-rahim siga ce wadda take ke mantuwa ga sifa ban san ko an gane wannan ba ar-rahman siga ce ta tausayi ta kaiwa matuƙa ar-rahim siga ce ta tausayi ta kaiwa matuƙa amma tana da alaƙa ta ke bace da sifa ne khasatu bi sifa ga misali yadda za a gane rubbama al-insan rubbama yarhamu wa laysa qabru ar-rahma zaka iya samun mutum in ana so a kwatanta da mutum zaka iya samun mutum baya da tausayi amma wata rana ki ga ya halitta sai ana yi ko har a rika mamaki asali mutum sai ko hali abun mamaki yau wallahi ba na ga yayi sai mako ini kaza saboda an san ba hali shi wani wannan ke mako to wannan a kaga sifa ce ta yayi ke mako amma amma ba dabi'a shi bace ke mako an fahimta sai ce wa insan rubama yarhamu wa laysa tamur rahma walakin allah rahimun huwa rahman to amma allah shine arrahim shine arrahman arrahim sufa shike daban tausayawa kuma arrahman yana ta tausayawa an fahimta bambanci idan aka ce arrahman arrahim arrahim daban sufar allah ce tausayin kuma arrahman kuma yana ta yin tausayin ba wai yana yin tausayin ba ba tare da cewa sufa shike ta tausayi ba a'a ba kuma sufa shike ta tausayi ba amma kuma yana yin wani abu na ba tausayi ba a'a ya hada biyu ne sufa shike tausayin kuma yana ta tausayawa sufa shike rahama kuma yana ta yin rahama Allah tabaraka wa ta'ala kenan atlaqar rahmat ila jami'il khalq Allah ya yi itlaqir rahama shi ga dukkan halitta gabaki daya wa huwa fi nafsihi sifatu ar-rahma sannan kuma daman sufa shike rahama a cikin zati shi kataba ala nafsihi ar-rahmata kuma da alqur'ani ke fada ake ce Allah ya wajabta ma kanshi rahama ya zama sufa shike ta zati rahama din ar-rahim sifatu zatiyatun mutasakkun bi rahma ar-rahim sifa ce ta zati wanda shi sufa ce da rahama azalan cin a azal wa aqar rahama aidan sannan kuma yake ta ba da rahama shi bayan ya kwaji da rahamar kuma yake ta rahama shi wato haza huwa alladhi yuqawi rajaana yake kasancewar Allah mai tausayi kuma mun gaira ta tausayawa kasancewar Allah mai rahama kuma mun gaira ta rahamshe da bayi yake wannan yana ƙara yawaita raja'in mu yana ƙara ƙarfafa raja'in mu da fatan mu zuwa Allah tabaraka wa ta'ala an'ama faqat wa laysa faqat Allah tabaraka wa ta'ala yana ta yin ni'ima ne kuma karka dauka wai ba yusuf ne abin yake faruwa a'a yana yin ni'ima ne kuma ba kuskurewa bane yake yana yi wannan ni'ima a'a sufa shi ke da man wannan hali wannan sufa din na ni'ima inna ma huwa hazihi sifatuhu kataba ala nafsihi rahma daman rahma sufa Allah ce tabaraka wa ta'ala so da haka ba yana yin rahma bane ba misaliya ba halin shi wani rahma yanzu dai an yi ara shi yayi a'a dama Allah mai rahama ne ya kunje da rahama kuma yana yi wa bayin shi rahama qala rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah khalaqa mi'ata rahmatan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci rahama rahama dari idzakara indahu 99 juz'an amma da ya halicci rahama dari sai ya dauki rahama 99 sai ya adana ta wa anzala juz'an wahidan a wannan duniyar gaba daya sai ya bamu wannan rahamar yanki daya duk yawan duniyar da duka tun daga farko halittar duniya ila yawmul qiyamati a cikin rahamar Allah guda 100 fara daya ce a wannan duniyar amma abin mamaki wannan dayar bihi jami'u ma fi duniya min ar-rahmah duk abin da kake gani na rahama a duniya duka da wannan farar rahamar fara daya ce kowa yake samu ومن الخيرات ومن النعم duk abin da kake gani na alkhairai wata rahama ce guda daya ke rabawa har yanzu ba ta kare ba duk abin da kake gani na ni'ima wata rahama ce guda daya ke rabawa har yanzu ba ta kare ba wadi hi yatarahamul khalq da shi ne zaka ga halitta suna tausayin junan su hatta dabba tarfa'u hadiraha an waladiha bi hadha juz'il wahid yace hatta dabba da wannan rahaman da take dage gobatanta daga danta ba ta take shi saboda rahama saboda tausayi wannan rahama guda daya wato ana so a fada ma ba wai tausayin da kake tsagani tsakanin mutane da mutane ba har tsakanin dabba da dabba da ayyanta cikin wannan rahama fara ɗaya ce ake tarbawa har yau sai ce wa idza jaa yawmul qiyamati amma idan ranar tashin alkiyama yazo ضم هذا الجزء الى 99 فصارت 100 كامله وخص بها اهل الايمان فقط يتي اما اذا اتى تاشي قيامه ران اللاهره wannan rahamatu inda tana da Allah ya aje sai ya dauki wannan ta duniyar sai ya saki hadawa da wannan cikin da farko sai su koma irinku sai sai to yau a wannan tare da lahira a duniya an ba da rahama daya har dabbobi amma yanzu ga rahama 100 ba dabba ciki a duniya an ba da rahama daya a mutane har kafire sun samu amma yau ga rahama 100 banda kafire a ciki mutane mu'mine kawai mutum da annabi su kadai za a raba wannan dare wato anan ina so mu dawo mu kalli abinda Allah ya wa mu'mine tanadi a ranar lahira bari ki misali mutum ne sai dauko naira 1000 sai ya raba ta 100 naira 1000 ya raba ta 100 ne suke komawa naira 10 goma an fahimta sai ya kilga mutane 1000 sai ce ga naira 10 kuje ku raba mutum 1000 sai ce ga naira 10 kuje ku raba an fahimta wannan naira 10 ita ce abinda kowa ya samu a cikin mutum 1000 din nan a wannan naira 10 ce sai ya ware wasu mutum 10 sai mai da gefe su kuma sai ya sake ya je ba da naira 10 a naira 1000 sauran nawa sauran 160 sai ce to ku mutum 1000 ga naira 10 ku raba ko kuma wannan mutum 100 din mutum 10 nan da na ware gefe sai ya sake dauko ta naira 10 a jiwon sai shiga da wannan 160 sai su koma nawa sai su koma 1000 sai ce to ku wannan mutum 10 ga 1000 ku raba abinda nake so mu kula da wannan mutum 1000 da aka ba naira 10 su raba da wannan mutum 10 da aka ba naira 1000 su raba su wa za su samu da yawa to 10 da aka ba 1000 ko wannan shine kwatancin duk abinda ka gani a nan duniya to linkin ba linkin shi ba iyaka yana tun yana jiran mu'mini a lahira shi ya sanya ashe idan an ce talakkan dan aljanna shi ne wanda inda zai rata ya kula da shi ya fi duniya da abin da ke ciki da za a wa duniya da abin da ke ciki kuɗi gaba ɗaya ba za su iya sayan maratayin mu'mini a ɗakin jinin aljanna ba maratayin bulala inda mu'mini zai rata ya kula da shi a aljanna ba za su iya saya ba kaga babban abin da wannan yake nufin mana shi ne ya ƙara sanyawa mu dage cikin neman ayyuka na ƙwarai da neman aljanna idan mutum duk wahalar da yake sha a wannan duniyar idan dai ya samu an je lahira ya samu aljanna alhamdulillah kamar lokacin da aka hada ku shi wannan mutum 1000 din ne kuna ta kokowa aka naira 10 bayan kuma ga kusan an sake ware ku ku 10 za a raba muku naira 10,000 kaga duk wahalar da ka sha wajen samun kasanta a wannan naira 10 ba damuwa ko ka samu ko baka samu ba ga wani tanadi san yana jiranka to da haka a kar mutum ya zo wajen rububin neman duniya wanda abin duniya dan kadan ne ya je yayi asarar lafiyar shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana yake cewa kaga wannan duniyar tunda Allah ya halitta dan adam ya raba arziki kowa wato akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana inna ahadakum la yudru qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fa yanfukhu fihi ruha fa yu'maru bi 40 bi kasbi rizqihi wa ajlihi wa shaqiyyan aw sa'idan ko wa shaqiyyan aw sa'idan ko mutum dan adam ana fara halittar shi ne a cikin mahaifiyar shi yana dubon maniyi kwana 40 sai ya zama gudandini kwana 40 kamar haka sai ya zama tsoka kwana 40 idan ka dau 40 sau uku zai baka 120 120 shine wata uku da mutum ya kai wata huda cikin mahaifiyar shi sai a turo mala'ika sai busa masa rai ranar da aka busa wa mutum rai a ran nan za a ce to mala'ika ka rubuta wannan mutumin in ya zo duniya ga ajalin da zai yi adadin kwanakan da zai yi numfashi ka za a rubuta ma to wannan kam in an rubuta wannan adadin numfashin ba za ka mutu ba duk rufi duk wahala sai ka cika wannan lokacin sannan kuma idan lokacin ya zo duk dubaraka ba za ka kita ne ba fa idza ja ajruhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajalin ya zo ba a jinkirta musu dai da sa'a kuma ba a gaggauta musu lokacin bai ba a cikin kan lokacin an ji daya to da kuma mutum bai taba wuce lokacin mutuwar shi ba kuma bai taba mutuwa lokacin mutuwar shi bai ba nabi sai a ce to ku rubuta mai arziki shi a ce wannan in ya zo duniya zai mallaki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza tun kan aljika a haife shi so da ka idan ya zo duniya duk abin da aka rubuta nashi ne zai zama nashi duk abin da aka rubuta ba nashi bane ba zai samu wannan abun ba to anan darasin da ke ciki ne idan mutum ya zo duniya kan neman arziki ya kiyaye ya nemi arziki ta hanyar halal alal misali mutum ne zai zo ya zauna ya yi ta fama da talauci ya yi ta fama da talauci sai ya ga ni na yi sana'a kaza ban samu kuɗi ba ta lalace na yi kaza hanya ba ta samu ba amma ga wasu suna sata suna fushi da makami suna samun kuɗi bara in zo in haɗa kai da su ni ma in fara sata wani ya zubi Allah kaga kuɗi ne yake nema ko shi kenan sai ya tafi ya yi shiri zai je ya yi sata ko fashi da makami yana fita sai ya yi sa'a ya kwace miliyan biyu a hannun wani ya zo gida yana murna to ya sani wannan miliyan biyu din da ya yi garaje daman tashi ce kuma wallahi ko bai je ya fashi da makamin ba a wannan ranar da ya ga ya samu yin bin da sai ya same ta matsalar guda ɗaya shi ne da ya yi haƙuri tun da damar tashi ce za ta zo masa ta hanyar halal kuma tashi ce amma yanzu da ya garaje ya je ya nemo ta hanyar haram Allah zai kama shi da zulumin sata ko kuɗi da makami kuma kuɗin shi ya fi dawo da ba tashi ba ke kasan me zai faru ko ya tafi fashi da makamin sai dai 'yan sanda su kama shi ba zai samu ko titi ba dan ba nashi bane me nake son faɗa mana a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana kowane mutum Allah ya riga ya gama rubuta masa arziki shi kuma ba zai bar duniya ba sai ya samu wannan arziki saboda haka manzo Allah yake fata kullaha wa ajmilu fi farq ko bi sabab yace kawai abin da ya rage wa dan adam ya ji tsoron Allah ya kyautace hanyar neman shi kar ya nemi abu ta hanyar haram da ke ta nema ta hanyar haram ba ba za ka samu abin da ba naka ba sai dai a yi rubuta maka zulubin haramcin wa so da haka a tarmuzo ga dare ku wannan duniyar wanda rahama ɗaya ce aka sako duniyar nan ake ta rubi tsakanin musulmi da kafiri tsakanin mutum da dabba mu je mu yi asarar wannan rahamar guda ɗari da aka adana ma mu'mini kawai to kar mu bata imanin mu mu bata ayyukan mu na kwarai akan rubu wannan abun dan kadan mu kuma je mu rasa wancan da yawan da aka tanada dan mu'mine kawai Allah ya ba mu alherin duniya da lafiya albarkun manzo Allah fala yarhamu illa ahlul iman a wannan ranar salahira ran da za a zo ana gwanan zan rahama da yi waran nan kan ba wanda za a tausayawa ba wanda za a jin kanshi sai mu'mini bismillahir rahmanir rahim tis hada ashara harafan idan ka kirga bismillahir rahmanir rahim za ka ga harafi goma sha tara a ba'un ko in ce ba sin mi'ara daga uku alif lam lam hakuri kaga bakwai alif lam ra ha karami mun jaye nu ara daga sha uku alif lam ra ha karami ya mi'ara sha tara idan ka kirga za ka ga bismillahir rahmanir rahim harfa sha tara kama anna zabaniyata ata ashara malaka kamar yadda muka sani ko mala'ikun da suke gadin wuta guda nawa ne guda 19 ne alqur'ani ya faɗa ko a suratul mudaththir ne yana cewa alaiha 19 masu gadin wuta mala'iku ne guda 19 kawai su ne Allah ya sa suka zama zabaniyawa sai ce man qara'a bismillahir rahmanir rahim marratan kama kullu harfin bainahu wa bain walidin min az-zabaniyati لا يدخله النار ابدا yace duk mutumin da yake bismillahir rahmanir rahim to daya rayuwar shi to ko wani harafi daya da bismillah zai zame maka karo daga mala'ikan wuta guda daya ko wani harafi daya zai tsare maka mala'ikan wuta guda daya harufa 19 sun tsare mala'ika 19 idan ashe ba mala'ikan da zai iya janyo kai saka wuta saboda kowanne mala'ika kai garkuwa da harafi da bismillahir rahmanir rahim kamar yanda aka riwaya daga wakilu daga amash wanda imam al-qurtubi ya kawo wannan magana wanda ana danganta shi zuwa ga abdullahi bin mas'ud sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yinjiya wallahu min zabani 19 duk mutumin da yake so Allah ya kubutar da shi ya tsiratar da shi ya tsare shi daga ganin zabaniyawa mala'ikun wuta su 19 din nan falyaqra bismillahir rahmanir rahim to yi yawaita karanta bismillahir rahmanir rahim liyaj'ala Allahu ta'ala lahu bi kulli harfin minha jannatan min kulli jannatan min kulli wahid sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa mutum tsaro garkuwa da duk harafi daya na bismillah daga mala'ikan wuta guda daya fa hiya amanu min dukhulinna saboda haka bismillahir rahmanir rahim aminci ne daga shiga wuta wanda yake zamti bismillahir rahmanir rahim yana yawan karantawa Allah tabaraka wa ta'ala zai tsiratar da shi daga shiga wuta Allah zai tsiratar da kuka bayan wannan akwai wani addu'a na bismillahir rahmanir rahim tunda muna akan ta yanzu zan fada na samu labari wannan daga bakin Sheikh Abdurrazzaq radiyallahu anhu kusa Allah ya kara masa yadda yace duk mutumin da yake da wata bukata a wurin Allah ya buga bukatar ta yi nauyi bata biya ba yace alwallahi kyautace niyya yawa Allah kyakkyawan zato yayi nafila gurgurdan abin da zai iya sai ya zauna da ikhlasi da nutsuwa ya karanta bismillahir rahmanir rahim duk wata ya roki Allah biyan wannan bukatar sai ya jira yace in yayi haka ya kwambi bukatar bace biya ba ya sake maimaitawa ne in yayi bukatar nan bace biya ba ya kuma sake maimaita yace in yayi so uku wannan bukatar bace biya ba to ya zo na ya hakuri ban san ko an fahimci ma'anar da shi yake ba da wahala kai wannan addu'a sau uku akan wata bukatar bace biya ba in ko kaga har kai sau uku wannan bukatar bace biya ba to yuyuwar wannan bukatar Allah yana nuna maka ba alheri bane a wurin ka sauka wura ka nemi wani abu da yawa bawa zai nemi wani abu a wurin Allah amma wannan abun ba alheri bane to Allah ba zai ba ka abin da ba alheri ba dan ya san ba za ka zauna kai ta roƙon shi Allah ka bani shari'a Allah ka bani shari'a ko ba wanda zai zauna yana cewa Allah ka bani shari'a Allah ka bani shari'a amma akwai wanda zai zauna Allah wancan yake so Allah dole Allah ka aura mun wancan misali ko ita addu'a akan wannan wancan malamin hukunta yana iya ba da kai ranka ba ya ta addu'a kan wannan wancan amma sai ya ga bai samu ba sai ce wai ni addu'a nan da aka bani ko ba ta ci a ta riga ta tsari ne ba kai ba tunda addu'a kai to Allah ya san wannan wancan ba alheri bane to da kuma zai buda ma ka gane ba alheri bane da kanka zaka ce Allah kar ka bani wancan ko to shi kenan tunda kai baka san ba alheri bane amma shi ya san ba alheri bane sai ya hana ka to da haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a Ruhul Adil yana koya mana yadda ake mu'amalantar Allah a cikin addu'a da neman biyan bukata yace idza talabta matlaban adimtahu fa dayrahu yajri wa ma daraytu yadfa'u ma yadurru lukfan minhu la tatai man ila ana fatuzala yace idan ka tashi ya kai dan adam ka nemi wani abun nema sai ka rasa kai addu'a Allah bani kudi sai ka rasa kudi Allah ka bani aiki iri kaza a gwamnati sai ka rasa Allah ka bani auren wanci sai ka rasa sai ce dokar ka da mu abin da yasa ka rasa Allah ya san wannan abin da ka roka ba alheri bane shi yasa ya hana ka ko da yake kai baka san wannan abu ba alheri bane shi kuma Allah ba kiranka ba zai yi maka kai ware abin nan da kake nema ba alheri bane Allah ba su ji maka ba sai dai ya hana ka kawai yace shi Allah ko yaushe yana tunkudewa mutum dan adam abin da zai cutar da shi duk abin da zai cutar da kai Allah yana tunkude maka wannan abu saboda haka kar ka zama kana tuhumar ubangiji me yasa Allah na roke shi kaza bai bani ba in kai haka kawai zaka wulakanta ne ka dozarta alhali shi kuma Allah ba dai haka ne yayi maka wannan ba saboda haka wannan duk wanda yake da wata bukata yana iya gwada wannan addu'a din da bismillahir rahmanir rahim kamar yanda Sheikh Zarraji radhiyallahu anhu ya fada yi izini mu ma mu fada ga dukkan wanda ya ga zai iya akan kowace bukata ne in dai wannan bukatar ba ta ban Allah shi ta ba ku yake dubunta a ji a gwada Allah ya bada ka'a Allah ya yi bukata bismillahir rahmanir rahim takallama fiha ahli kulli fanni ma ho ta kowace fanni sun yi maganganu da yawa akan bismillahir rahmanir rahim amma ahlul asrari fa yasimul hadith alladhi taqaddam amma ma abuta daukan ayoyin alqur'ani suna yin addu'a da su suna neman biyan bukatu da su to su kan wannan afalan bismillah hadithin da muka ambata a karatun jiya ya riga ya wadatar ya ishe su cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bismillahir rahmanir rahim suna ne daga sunayen Allah tsakanin bismillah da ismullahi alazam kawai kamar tsakanin farin kwaye ido ne da bakin kwaye ido da kaga kusanci ya kai kusanci kai ka kamar ana so a ce maka wannan yana ismullahi alazam ya rasa to in ya samu bismillah ya zo maka kaga da ismullahi alazam daga ismullahi alazam a tsarihi sai bismillahir rahmanir rahim wata kallaba fiha ahlun nahwi bil i'rabi kama ta kaddama yake sallan ma abota nahwu kuma sun riga sun yi maganganun da suke akan bismillahir rahmanir rahim kamar yanda ya gabata shi ma a karatun jiya mun yi magana akan i'rabi din kama ta kaddama annahu muta'alliqun bi muqaddarin qaddarahu al-masriyyun bi fihi wa qaddarahu al-kufiyyun bi ismi kamar yanda cewa ita jumlar shubu jumla na bismillahir rahmanir rahim wanda jarul majrur din yana rata yamma wata jumla ce wanda aka goge mutanen basra sun kaddara ta da fi'ili mutanen kufa sun kaddara ta da ismi mun dai wannan magana ta wani jumlar ta sugura kuma wata jumla ce sugura ar-rahman ar-rahim katama kaisar malikin rum kaisar sarkin rum na zamanin sahabban manzo Allah zamanin sayyidina Umar Allah ya jarumce shi da wata cuta sai ya rubuta wasiqa ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zuwa ga sayyidina Umar ibn al-Khattab abin da yake tambaye shi yana ba shi labari a wasiqa shi kai sai yana ga anna indahu suda'an yana fama da wani ciwon kai matsananci ya zurruhu kuma ciwon kai yana cutar da shi matuƙa wa ajaza al-atibba'u an dawa'i sannan kowane mai magani an kawo shi ya ba da magani amma sarki bai wanke ba har yanzu sarki bai wanke ba har yanzu fa hal min dawai inda amirul mu'minin shine sai ya aiko wa sayyidina Umar yace da ke ku kuna da wani sabon addini annabi to ya koko ya muku abubuwa da yawa shin a wajen ku ko zan samu maganin wannan cutar da ke damuna ta ciwon kan da har yanzu bai wanke ba kuma dukkan masu magani sun gwada ba a samu waraka ba baka taba bismillahir rahmanir rahim sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fi warqati a cikin wata ƴar takarda sai ya nadi yayi kamar laya wa arsalaha ilai sai ya aikawa kaisar wannan laya annahu yaj'aluha fi qalamsi wa niyyati a kaimar ya sanya ta a cikin hular shi faj'alaha fi qalbi wa idza kaimar wannan takarda da azur bismillah sai ta sai sanya ta cikin hular shi kullama da dukkan qalbi wata sakana suda sai mamaki yana sa wannan layar a cikin wannan hular da ya dau hular ya dora a kan shi sai ciwo kan ya warke wa inda ma ta qur'an wa qalansuwa yanzu ne dai kuda amma da ya cire hular wannan ya aje sai ciwo kan ya dawo fa fata shufiha sai yayi mamaki ce ni wallahi sai na daga na ga cikin takardar da bai a rubuta menene aka sa cikin takardar nan kan nane fa wajadu bismillahir rahmanir rahim yana budewa sai ya ga ai bismillahir rahmanir rahim ne aka lullube a cikin wannan aka rubuta aka nade a wannan a takarda ashe idan bismillahir rahmanir rahim magani ne na cuttuka wannan kissa ne fazinatul asrar ya kawo ta shafi da inda uku na littafin shi yana cewa ka tama kaisar malikur ruh ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu in nabi kudan la yakun fa ba'ath li dawa'an in kana 'indak fa innal atibaa ajzu 'anil mu'alaja fa ba'atha umar radiyallahu anhu قلت وتن فكان إذا وضعها على رأسه سكن صداعه وإذا رفعها عن رأسه آل إليه صداعه فتعجب منه ففتشف القلت وتن إذا فيها كاغد مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم يشف إن شوانا سلفي يا أيكا مصيرنا عمر يتابتشي وينا فافا دواتف مكاتا شوان كي كما شوان كان نبايا نجاوة an nemi magani a wurin masu magunguna an rasa ko za a samu magani a wurin ka inda akwai a taimaka a aiko mana sai ce na Umar ya aika masa da hula da kai wannan wannan hula aka ce ya sa sai da duk lokacin da ya sa wannan hula ciwon kai sai ya tsaya duk lokacin da ya ce wannan hula ciwon kai sai ya dawo yana buɗe hular ya ga me aka sanya a ciki mai wannan maganin sai kawai aka samu wata takarda da ya kunta takardar ya buɗa sai ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim saboda haka anan a za mu ga wasu daga cikin jama'a idan sun ganta da rubutu na ayat alqur'ani ta yi laya sai a ce wannan abun haramun ne wasu ma har su kokarin danganta abun da shirka ba zai taba yiwa kai magani da qur'ani ba sai kai shirka bayan alqur'ani da kake yana cewa wani nazzili min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin a cikin alqur'ani mun saukar da abin da yake waraka ne sannan mun saukar da abin da yake shiriya ne a rahama ne ga mu'minin da alqur'ani rahama ne waraka ne ga mu'minin kuma asalin laya fa da ake faɗa ga musulmi aya ake ne al-ayatu shine laya din da ake fara al-ayatu laya to da haka ya zaka dauki littafin Allah kai ta wasiri da shi neman waraka daga Allah kuma ce wai kai dai kuma har yanzu abin da muke yawan fara duk mutumin da yazo yace maka idan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kasha dan neman lafiya kai shirka haka ne amma ai suna ko su masu cewa shan rubutu laifi ne ai suna shan panadol suna shan maganin bature kuma shi ma dan neman lafiya suke sha yanzu da wani mutum zai zo ya ce mun a ya gaban da lafiya sai na yi rubutu sai ya kawo faɗa ce in daina wannan abu ya tafiya asibiti ai haka suke cewa ko a daina wannan rubuce-rubuce a tafiya asibiti har ba a ce rubutun laifi ne sai to shi kenan bari mu je asibiti da muka je asibiti sai ya ba da ƙwayan magani yace wannan sunan shi paracetamol ina misali ne da muka zo gida sai na ce wa wannan mutumin da yake ce mun in daina shan rubutu amma in sha paracetamol in ce ga ta malam ni ba abun nan ya dan daure mun kai sai ce kamar ya sai in ce ban da lafiya ina neman magani sai na nemi waraka da bismillahir rahmanir rahim na san ma'anar bismillahir rahmanir rahim na san ina aka samu bismillahir rahmanir rahim daga annabi muhammadu ne shi kuma daga Allah sayan Allah ne kuma na san ma'anarta amma ka ce kai ne mu magani da ita amma da Allah kamar yadda na san asalin bismillahir rahmanir rahim na san fasararta cewa ina neman albarkar sunan Allah mai rahama mai jin kai a cikin wannan cutar da Allah ya ban lafiya na san abin da ne na san fasarar Allah ko za ku fassara mu fara sai ta fara me yake nufi maje fara mawa eh kira nabi sai ce sannan nabi bismillahir rahmanir rahim na san daga ina ka samu ta daga manzon Allah shi ko daga Allah dan Allah fara sai ta murka ga mu kowa yayi shi ila yayi dogon nazari yake turawa take yi to dan Allah da ni da ni ne mu lafiya da ayar Allah da kai da kai ne mu lafiya da kayan bature in magana shirka ake yi wai mu shirki me ne ma da kayan wani Allah ni daga Allah ne ba kai kuma daga wani Allah kane mu lafiya a zo a ce maka daura laya ba kyau shan rubutu ba kyau amma ruma ma subhanallah da za a yi hadari da wani sai ka gana ce ku yi maza ku kai shi asibiti sai ya mutu ba ka ga mota asibiti ba ma ana daura mata wata jiniya wai in sun dauko mara lafiya ko danja ba ta tsara mota asibiti ko rawu suka zo suna shiga ne a yadda ce ga dama za a sa wannan jiniyar wai an dauko wani mara lafiya wanda yake emergency rayuwar shi tana cikin hadari sosai ce gari ko ana ta gudu idan za a kai shi wurin wani Allah wai ana ga kamar an kai shi asibiti ya tsira al'ummar musulmi duk wannan wani abu ne ake so a dauke mutane daga kayan Allah a dura su zuwa ga kayan wani Allah amma kuma sai ai wata da hankalin mutane a ce wai in baka yadda da wannan abun ba baka yadda da tauhidi ba ni har yanzu na kasa gane wannan tauhidi ne wannan a dauke ka daga neman lafiya da alqur'ani kayan Allah a kai ka neman lafiya da paracetamol da injection kayan wani Allah amma kuma shi wai wannan kayan wani Allah shine tauhidi in ka rike tauhidin ka bai komai ba amma in ka rike na Allah mushriki ka rike laya ka sha rubutu mushriki amma ka ruga ka je wajen likita tauhidi ka sha paracetamol tauhidi to wannan dai wata ababe ne wanda ya kamata al'umma muna mayar da hankalinmu a kai har abada ba zai yi ba abinda aka same shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba lokaci saboda yau juma'a akwai cikin juma'a da za mu kama da mun buɗe magana sosai a kan abinda ya shafi yin rubutu ko daura laya da mahangar addinin musulunci a kai amma dai ko ba komai ina ƙara faɗa mana cewa rubutu in dai ayar alqur'ani aka rubuta ko wata addu'a sahihiya wanda aka nakanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tare han bayi a rubuta a nade a dauka dan neman albarka ko a rubuta a wanke a sha ko a tofa a ruwa a sha wallahi babu ne komai a wurin Allah kayan Allah ne ka nemi waraka da gurin Allah da kayan Allah duk wanda zai ce maka ba a so ba kyau laifi ne amma ba zai baka dama ka je ka sha kwayoyin bature bai ya kamata in ya ce maka kar ka sha rubutu to maganin bature ba ya ce maka ka sha kawai ka zauna in ka samu tuja ka jira Allah ya baka lafiya ko ka mutu shikenan to wannan dai ai ya ku ce mu ce to kila ko wani kalan tauhidin ne wanda a dan hankali hankali zai yi aure amma dai addini Allah bai haramta a nemi magani da ayat alqur'ani ta kowace fuska ba Allah ya bamu albarkan alqur'ani Allah ya sanya mu zama mu'minai masu ganin cewa komai namu ya cikin alqur'ani ba wani alqur'ani ba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ban sani ba ko da tambaya inda tambaya sai ayi in ba kuma sai ne a cewa tun lokaci